Shugaban kwamitin kula da kasafin kudi a majalisar dattawa Solomon Adeola Olamileka ya koka kan yadda wasu shugabannin hukumomin gwamnati ke kin bayyana a gaban kwamiti domin kare kasafin kudin ma'aikatan su. Olamileka ya ce batun rabon kudi domin yi wa jama'a aiki mutumin lamari ne a tsarin demokradiyya. Saboda haka yana kira da shugaban kamfanin man fetur mai zaman kansa na kasa Mele Kolon Chari da bayyana a gaban kwamitin a yau Alhamis.
We are here by direction that within 24 hours, the group managing director of NNPC Nigeria Limited should appear before the Senate Committee on Appropriation.
Olamilekan ya ce akwai wasu batutuwa na kuɗi har naira trillion 11 da Mele Kolon Chari zai bayani a kansu. A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, sanata mai wakiltar jihar Niger ta Gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Sani Musa ya ƙarin haske cewa
an kira duka jami'o'in gwamnati su zo su ji irin bayanin da ake ciki akan wannan kasafi. Saboda kowa ya mika kansa a zo a zauna a yi nazari a gama da wuri saboda a samu kasafin kuɗi a samu a gabatar da shi ga majalisa a gama kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu saboda a fara. Muna neman mu kawo hanya ɗaya wadda yake idan aka bi ta wannan hanyar kai in kana cikin masu kula da wannan abu zaka danna button ne kurun zai nuna maka nawa aka samu nawa aka ansa daga ina ne daga ina aka kai yaushe aka ansa duk zai nuna maka wannan. To abin da muke so mu yi kenan kaga aka yi haka bayan da zaka yi ka tara kudin gwamnati ka zuba a jihunka kamar kudin ka bai yiwa.
Amma ga shugaban jam'iyyar SDP ta ƙasa Shehu Musa Gaban ya ce akwai abin dubawa a wannan kasafin kudin.
Mun ba majalisa shawara cewa duk wannan budget din su gyara ta ya zamanto cewa budget din zai ma al'ummar Najeriya aiki. Mun ba da misalai yanzu in kana nan Abuja kana neman plumber wani abu ya bata gidanka ko za ka sai kai ta nema da wuya ka samu saboda ba za ka samu wanda ya san kan aiki ba sai dai ka nemo wani ya zo ma ya bata maka gida. Babu su. Mun ga budget din nan bai dace da abin da ke gudana a Najeriya a yau ba. Mun kalli kasafin da aka yi na budget din kuma kusan in ka dubi tarihin budget na Najeriya yawancin budget din ana yin shi domin mutane ne kawai da ke gwamnati ba don al'umma da ke ƙasa ba. Shi yasa duk shekarun da ake budget ba za ka gani a ƙasa inda rayuwar al'umma suka canza ba.
A ɓangaren majalisar wakilai kuma kwamiti ne ya ba da umarnin a kamo gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadoso da kanta janar na ƙasa Madam Oluwatoyin Madeni da wasu manyan mutane 17. Kwamitin ya nuna rashin gamsuwarsa da ƙin halartar zaman sauraron ba'asi da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.